والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قطب الأقدار فريد دهري على الإدلاك هاتم الهتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يوم من زمان تريد تلاتين دهدو أكين جيو من جواهر المعاني واندا من تفسير عبند شو تجاني فدا سكين عبند يكاو على الإجازي akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana fassaran menene yaya za a yi a gane alhairai guda biyu da suke zama waje daya, wato shi abinda Ubangiji yake cewa yanzu rabbuna kullu laylatin ila sama'id dunya, yanzu rabbuna kullu laylatin ila sama'id dunya. To shine misfa guda biyu ne sai janin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akwai nisbatul kunhiya wanda la ta gayyar babu tagayyuri ciki walaysa lahu jihatun ba shi da jiha la yaminan wala shimalan wala fawq wala taht wala amamun wala khalfun wannan la ya qabilul tagayyuri kenan shine farkon mataki. To amma akwai nisba na biyu, shine nisban idan an ce yanzulu rabbuna ila sam fi kulli laylatin ila sama'id dunya, to nuzulin nisban sa guda biyu din nan ainihin kunhiyarsa bata canza ba, amma ana samun niyaba niyaba kuma hadarin Ubangiji ne. To niyaban nan take sauka, tana sauka ne wa imma rahamatuhu wa imma an-niyabatu kawai. Sai aka ce an-niyaban ne kaga zai dauki ba yanzu rabbuna aikin Allah ne yake sauka, amma kuma sunan sa Allah ne yake sauka yanzu rabbuna kenan. To wannan shine muhallin niyaba cikin hadisin manzo Allah kuma da ya sake maimaitawa, sai ya ce as-sultanu zillullahi fi ardihi, sarki inuwan Allah ne a bayan ƙasa. Wato ba sarki kawai ba, ya nuna maka duk wanda yake da tamlikin wani abu to inuwan Allah ne a bayan ƙasa. Kaga ashe inna ja'alna ka halifatan fil ardi, inni ja'ilun fil ardi halifa, sanya halifa a bayan ƙasa shine wannan niyaba. To wannan saukan halifofin ne suke yi, wa imma iqa'ul khairi wa imma iqa'ul sharri. Me yasa ake aukar da alkhairi daga wajen shugaba, me yasa ake aukar da sharri daga wajen shugaba, li islahil ardi, saboda gyaran kasa ne ko kuma me yasa sharrin yake fitowa daga jikin waɗanda suke bayan kasan saboda ayi musu maslaha li islahil ardi kullu bima yahtassu bihi min ahlihi kowanne yana kebanta to wannan shine ma'ana tanazzulur rahmatu wal fadli shine tanazzulul niyabati kenan to wannan fa hadha tanazzulu an niyaba wannan tanazzulin to niyaba ake kiran sa yanzu rabbuna niyabatan an kunhihi kenan amma nuzulin shine huwal fa'ilu subhanahu wata'ala wa ma tanzulur rahmatu wal fadli amma saukan rahama da fadala mislu ma qila fi hajarul aswadi ko rukun al-yamani hajarul yamani mislu ma qila kaman yadda aka ce fi hajar akan dutsen nan min anna hayyinul lahi fil ardi hanin Allah ne a bayan kasa haka ake kira idan ka zo ka samu rukun al-yamani kace ka kama shi haka don kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ko ka fada ko baka fada ba to ka annaka safata rabbuna kaman kai musafaha da ubangiji ne a duniya rukunul yamani wannan banda hajarul aswadi rukunul yamani shine kafin hajarul aswadi yana nan shi karami ne gefe ɗaya ne haka amma shi ake fara samu daga kan hajarul aswadi ake fara zagaye to in aka zagaye to daga wannan gefen rukunin shine sai wancan domin akwai rukunin shami akwai rukunin iraki hudunya hajarul aswadi shine gunda ake daukan zagaye shine gurin da police yake tsayawa to rukunin iraki shine kuma kusa da ɗakin annabi rukunin shami shine kusa da wannan ɗakin kofan annabi Isma'ila shami shine inda ka shiga ɗakin annabi Isma'ila ta can sannan rukunul yamani shi kuma shine anan kaga kusa ba hudu kenan kowane kusurwa akwai abin da yake nuna wa ai a'a shatin da ya daki ne kaman nan inda ka dauki nan shine rukunul yamani hajarul aswadi I'm sorry nan shine hajarul aswadi nan shine rukunul iraki kusurwa na biyu kenan yawa nan kuma shine rukunin shami sham kenan nan kuma shine rukunin iraki to irakin shine rukunin yamani I'm sorry shine yamani shine nan ne hannun Allah inna fil ba makamin Ibrahim bane a jikin ɗakin Ka'aba ne wannan dai kusurwan guda hudu ne kowanne akwai garin da yake nunawa ne to shine ake kira rukunul yamani yaminul lahi fi ardin yuridu yana nufin man qabbalaha wanda ya ma ɗakin wanda ya ma gurin kis kayan da ma qabbala yadul haqqi kaman yayi kis din hannun Allah ne shine kudura muke kira amma hannu da in aka faɗa haka mutum zai yi gane me ake nufi amma babu hannu wajen ubangiji saboda an ce yaminun shimala aka ce kiltaye dahu yaminun dukkan hannayensa dama ne babu hagu da dama yawa na'am bi ma'ana annahu yangamisu fi bahr rahmati ma'ana ya yi kis ne ya fada cikin kogin rahama da fadala yawa kaman kai kis din rukunul yamani to ka fada cikin kogin rahama ne da fadalan ubangiji dalili kuwa saboda ɗakin Ka'aban gabaki ɗaya kaman teku ne ai har sallama kaman teku ne hakan dai mutum zai iya ganewa dai zamu shiga kadan haka a gane insha Allah wa qawluhu da farin sa yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sauka kullu lailatin dukkan dare ila sama'i dunya zuwa saman duniya fa huwa min hadha alqabil tanazzalu rahmatu wal fadl to wannan fuskantan kitin shine saukar rahama ne da fadala kama ya kulu kama yanda ake fada fi akhir al hadisi a karshen hadisi hal min da'in yad'uni shin akwai wani mai kira da zai kira ni fa astajibu la in amsa masa hal min mustaghfirin akwai mai neman gafara yastaghfiruni da zai nemi gafara na fa gafir lahu in gafarta masa hal min ta'ibin akwai mai neman tuba ya tuba fa tuba alai in karba tuban sa hal min sa'ilin akwai wani mai neman tambaya yas'aluni ya tambaye ni fa ubihi in bashi wa kama til baitil harami kaman a cikin baitul harami haitsu ja'alaha hasatan bihi yanda ubangiji ya sanya baitul harami kaga baitul lahil haram kaga an sa hasatan bihi ma'anahu annahu yanzil fiha ubangiji yana saukarwa fiha a cikin baitul haram bi rahmatihi wa fadlihi yana saukar da rahamarsa da fadlansa la takuna lahu himan dan ta zamo ta kiyaye kaga ai harami ai akwai gurin da ba a kashe ba halin a kashe wani abu a haramu kenan to kaga himan ne mallaza bihi mahu duk wanda kuma ya fake da wannan da dakin istaujabarillahu to ya sami yardan ubangiji wa afuhi ya sami gafaran ubangiji mina da'ifina daga masu dawafi bihi a cikin dakin masu dawafi a cikin dakin fa innahu yadda labarin yake kasa haka sautun ubangiji ne ya yi ma dakin riga kiswatan azmati wato irin riga na buwaya wajalalihi da girmamawa fa inna man ra'aha duk wanda ya ga dakin zallalaha dole zai kaskantar da kai zuwa gare ta wa haba ya kaskantar da kai walamma kusiyat bihi lokacin da aka yi mata dinki minal azmati na daga buwaya wal jalali da jalala wa kasaha kaswatan sai aka yi mata tufa irin na rahmatuhu rahman ubangiji wa fadlihi da fadlansa lima sabata fi habari saboda abin da ya tabbata cikin labari min annahu yanzilu alaiha wato Allah yana saukarwa fi kulli yawmin a kowane rana mi'atu 20 rahmatan a kowane rana rahama 120 ne ke sauka a dakin Ka'aba min ha daga cikin 60 litaifina 60 wa masu tawafi ne shi yasa aka fi son mutumin da bako ne to yayewaita na tawafi ne kare yi nafila domin nafila akwai a masallacin garin su to amma nan gurin babu shi kadai ne kawai ke mata tawafi duk duniya to in yayi tawafin ana bashi 60 ana bashi rahama 60 wa 40 lil musallina sallah kuma ana sauka musu da rahama wato 40 ne wa 20 lin najirina ka kalli dakin Ka'aban ana baka rahama 20 ne kallon dakin Ka'aban rahama 20 ne ke sauka maka eh kana kallo kawai shi ma ibada ne Allah ba abinda ba zai yi ba eh wa kasaha kiswatul batshi sai kuma akai ma riga ta riko wal gababi da nafushi liman arada bi su'i idan ka nemi ka tankare ta da mummuna sai aka ce to za a kama ka kuma Allah zai fushi da kai shine kaga li ilafi quraishin ilafi rihlati shita'i was sayf fali abudu rabb hadha al bayt alladhi aqamahum min ju'in wa amanahum min kaufin saboda man dakhalaha kana aminan saboda wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin naziku min azabil alim wayna duka suna nunawa ومن يريد فيه بظلم ومن يريد فيه بالحاد بظلم duk wanda ya nemi ya saba a cikin ɗakin kaba tunanin kawai ka saba to zan kama ka tunanin kai eh shine ومن يريد nothing kawai ومن يريد فيه بالحاد بظلم zai shiga madakin kawai ka ce in ka shiga garin zaka yi sata to an rubuta maka zunubin sabanin in a wani guri ne sai kai eh amma anan in ne kai tunanin da ka yi ta'adda to an rubuta maka zunubin baya bukatar sai kai eh to shine liman arada hadi su'i fa imma anna al mahalla halakahu fi hadhihi ad dar ko ya zamo mahallin halakin sa wannan gidan ne wai ma an yi da kira lahu ko kuma a jinkirta masa min shiddatil azabi a hada shi da azaba wal alimin nakali da kuma radadi na kamu fil akhirati al akhira mimma la hadda lahu wala gayata abinda ba shi da iyaka ba isa matuka wa hadhihi wa inna tanazzulatihi fiha wannan kaga تنزل الحير والشر كذا دياي ينزل ربنا دياي واول ما وقع عليه نذر الله تعالى فركن ابن ابنجي يا فارا سا ايدنسا غنن دي من ارض من الارض دي قسا هي بقعه الكعبه شنو غورين دا اكاي داكن كعبه اي غورين دي فارا كنا كذا الله يكي تشوا كان تاركته كان تاركته أن الأرض كان تاركته ففتقناهما وجعل من الماء كل شيء حي أي دنيا رغبات كمن يد الله يتا أدون قلتك da ubangiji ya kalle ta to wannan kallon shine wannan nazarin da ake cewa wa awwal ma waqa alaihi nazarul lahi gurin da Allah ya fara kallo shine min al ardi daga kasa hiya buqatul ka'aba ai shine santan dakin ka'aba eh shine wannan dakin ka'aban shine santan baitul izzati shine santan baitul ma'muri shine santan kursiyu shine santan al'arshin ubangiji to kallan da Allah ya kalli kasan fa fataqanahuma sai Allah ya wargaza shi dama kaman ball ne haka ya kalla da ya kalle shi kawai sai ya narke to narkewan shine fa fataqanahuma waj'ala min al-ma'i kullu shay'in hayy to daga kallan da ya mar sai Allah ya sai da ya fashe shi kenan sai zama an samu fonda da wannan sai guni sai ya fitar da ruwa da wannan ruwan sai aka rike shi sai kasan sai Allah ya ce mata mut ta miƙu sai ta dinga miƙuwa ko ina tana shimfiduwa ita take tafiya duk inda take tafiya to sai zama ruwa ne kasan sai zama mala'ika ne ke rike da ɗakin kaba mala'ikan sai aka a cikin abin da sai tito Allah ba abin da ba zai iya ba to amma ya kamata mala'ikan ya samu gurin da zai sa kafa kaman kafa misali sai aka halicci wani dutse wannan dutsen shi ya tsaya a kai mala'ika yana tallafa da duniya sai kuma dutsen sai aka tace shi ma kamata ya samu wani guri sai aka sa kahon saniya ita take dauke da wannan dutsen sai kuma kahon saniyar sai aka tace to ina za ta sa kafa sai aka tace ta sa a bayan kifi shine hutun annabi nun wal qalami nun denna to nan gurin kuma sai aka tace to kasan kifin bayan kifin shine yake dauke da wannan saniya sai zamu asan ruwa ne, ruwan kuma sai aka ce to a rike shi, a rike shi da kudura. Hawa hawa hawa, to shine kasan ta miku, saboda haka mu a cikin dagogoro gobe ke, amma gwamnatin gabaki ɗaya yana ganin kaga an ka auna wani abu sai kaga jirgin sama, kaga yanda ake masa ado a duk shirme ne ƙarya ne, in ka gan shi a ƙwarangwal ɗinsa ba za ka hawa, ba za ka hawa, amma sai a yi masa wani abu duk a rarrafe ka kasa gane ko ma me ba za ka gani ba, kawai kai kana ganin kashi ka ya yi daidai da hankalinka kamar a ɗaki kake, to amma aka fara yi a gashi to kana gani ba za ka shiga ba. Ayin ba shi din ba, nauyin ai zai yawa, ai ba zai tashi ba. To irin wannan ne wa maudu'i kabarihi, da kuma gurin da kabarin Annabi Muhammad yake shine kasan maudu'i kabarihi, qabla bisatil ardi, tun ka gani go kafin a shimfiɗa kasan. Kaga in ka lura ai ɗakin kaba da kabarin manzo Allah waje ɗaya ne, su ne farkon abin da Allah ya fara kalla. Saboda haka to yaya aka yi je Madina, saboda wannan muddin ne shine hatta je na gurin shine wannan zurha huna, kallon da ake nufi ainul ibafati la ainul siffati, a ain gani ne na ibafa ba na siffa ba, fa inna ainul siffati, domin gani na siffa la auliyatul laha, ba ta da farko ala shay'in akan wani abu, fa inna hayan zura fi awwal qabla wujudiha, domin yana kallon ta tun farko kafin kasantuwanta, kaga she ya kalle ta ba kallon siffa ba ne, kallo ne na ibashiya. Yawa, fa inna yanzu ra fi awwal qabla wujudiha ka surati nazari, kamar suran kallo ilaiha ba'da wujudiha, bayan samunta la yaktarifu alayhi alhal, babu wani abin da ya saba, wa hadha wannan khilafu ma alayhi aljamhuru, shine sabanin abin da jamhuru suke kai min almutakallimin, daga cikin malaman mutakallimina. Fa inna mazhab aljamhur, mazhab aljamhur anna sam'a wal basara, gani ji da gani la yata'allaqani bil mawjudati, bai rataye da samammu ba, dunal ma'dumati, ko ma bayan wa'inda ba yi su ba, a dukka la yata'allaqani bil mawjudati, bai rataye sai samammu bane kawai, dunal ma'dumati banda mutacce. Wa amma nazarul lahi ta'ala, amma ganin Allah ila al'alami, zuwa ga alam bi ainul idafati, ya kalle su ne da ainul idafati ba da ainul sifati ba, wa huwa nazru ilayhi bi ainur rahmati, to ya kalle su ne bi ainur rahmati wat ta'zim wal ijlal wal muhabbati, ya kalla ne da idon kaga rahma, idon girmamawa, idon buwaya, idon soyayya, wa kanat al ashya'u fi hadha al nazari, to sai kasance abubuwa cikin wannan kallon muktalifatun, sun saba, wal qayyimu fiha mutabayyinatun, okay, rabo a ciki yana nan mutabayyini ne. Wa qarrawa an Muhammad bin Ali bin Abi Talib, an rawaito daga Muhammad al-Hanafi, shine Muhammad dan Ali, Muhammad al-Hanafi sunansa, radiyallahu anhu, annahu qala, yace إن لله في خلقه في كل يوم 360 نظرة. الله ينادى ينكلو حلتا دليل أكل الستين. فهذه النظرات دكا وانا كلا كلها دكا سبعين الإضافة. جنيننا إضافة با جنيننا سبا با. والمراد بها أبن دعيك نشي أنا المنح كوتا التي يمنعها وان الله يكبارها. والفيوض baye-baye kwaranyi allati yafiduha min hazain fadlihi, wanda ubangiji yake kwaranyarwa daga cikin taskan fadlansa. Wa utlika alaiha ismun nazari, an yi mata itlaqin sunan nan na annazaru ne mujazan saboda mujazi ne lal hakikatu wa kana muhallan nazarul lahi ta'ala min al-ardi wato muhallin ganin Allah daga ƙasa raudatuhu ina yake kallo raudan manzo Allah shine an Allah yake kallo ko allati dhammat jasduhu sharifu wanda ya tare jikin annabi Muhammadu jasdu ya tare gangan jikinsa al-sharif madaukaki sallallahu alaihi wasallam wal ka'batu sharifa ka gani to inna ka duba kaga Allah yana kallon dakin Ka'aba yana kallon rauda lokaci daya to ya zai araba Allah da annabi ya zai araba ta ina
babu
shi dai wanda bai san annabi ba ya sha wuya gaskiya amma da yarda yana neman sani ne to ina ganin zai zauna lafiya kuma ya yarda ya shiga cikin gonan neman sani idan kuma bai san abin ba to ya yarda bai sani ba ya je yayi shiru ya bar mutane amma ya ƙaryata ta ai ba hankali bane ya sa jirgi ya tashi sama ilimi ne to ya zai yarda kuma tunda turawa ne suka yi zai wannan ba komai ko to laraba kuma da suka yi ba su ba farari ba ne abin bayi da ba wani basira cikin yawan musun kawai haza mahallu nazari min al-ardi a ƙasa Ka'aba da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raudansa gurin da ya tare kabarin annabi Muhammadu babu abin da ya kai su ne mahallu nazarin lahi shi ne malamai suke cewa ai wannan dauta jaki jiya na ga yadda Allah ya yi da shi wallahi tun a nan kawai sai na ji daɗi domin na ga Allah ya kaskanta shi a idonmu wallahi tallahi na ji daɗi wallahi silifan ne a ƙafarsa kuma ba kwarjini wallau misqala zarrati saboda babu annabi a cikin tsarinsa shi mayakin annabi ne wallahi billahi alazim naga silifan ne kuma wanda ya kama shi shi kansa kafan wallansa a nade yake kuma kamu irin na walakanci na kalan na ce Allahu akbar wanda yake jin kaman zai ta da duniya kenan kuma ne ma yake fa a ta da fitina shine kawai fitina a ta da fitina ne kawai saboda kakkashe mutane dan cimma burinsa aballahu ubangiji bai yarda ba yanda ya tsokano kansa da shi da wani akwai da yawa wanda ba san ma me ake yi ba kawai ihu suke ta yi amma ba san abun ba ubangiji na gani na gani wallahi na ce kai na ji daɗi wallahi na ji daɗi na ce to an nuna mana iya ƙasƙanci bai ma kai nesa ba
magana da jafari mai can shekara da wancan
magana ko haɗa shi wuri
da kuma da masu bin
jafar ku ya ai gaskiya ne ai ai don mu zo sanin ha wannan shine yana ta faɗa ba wai inda kabarin annabi yana da daraja wai da Aisha Allah ya faɗa a Qur'ani ne to yanzu saboda Allah sayyidina Abubakar bai da daraja Allah ya faɗa Qur'ani matan annabi duk abubuwan da suke faɗa kaji azwajuhu aka sa amma an kira Khadija wanda ga irin soyayya da Allah ya mata ga irin soyayya da ke tsakanta da manzo Allah wanda Allah ya turo Jibrilu ma ya zo ya ga da ita abin baya da kyau a kawo masa a Qur'ani ai shi Qur'ani manzo Allah ya faɗa ziwujuhun ma'abucin fuskoki ne abin da ya aka kawo ba ma farad nabi kitab min shayin amma yadda za a yi ka gane yaya mutum zai iya gane Qur'ani shi yayi alam nakum alam min rufatin maniyin tumna wannan ina ce mani aka ambata yaya zaka yi ka gane a cikin mani kuma qur'anin ne ya fada amma sai fada malaman da suka san alqur'ani suka ce to mani din da ake fada ai akwai bambancin mani din mace da namiji sannan shi mani in ya fito a jikin mutum in ta hannun dama ne ya fito in ya shiga cikin hannun daman mace to insha Allah namiji za ya fa kuma ba fada haka ba bai maka tafsiri ba sannan in ya fito ta hannun dama ya fada hannun hagu insha Allah mace ce in ya fito ta ko ina sai da aka fadi yadda abin yake amma a qur'ani iya abin da aka gaya maka kenan sai ce ƙarya ne sannan kuma ya nuna mani din macen shine namun jiki mani din namiji shine kashin jikin mutum duk qur'ani ya to amma kuma abin haka ne ba kowane abu ne ai shi qur'ani zarfu ne wa mazarufuhu shi qur'ani ya cika tuntuni minal jannati wan nas minal baqara ila nas to amma hukuncin sa ya gaba cika to kuma duk abin nan aka zo din aina za lalubu a gani ya huta ya sai ta yi kama annal insanul kamil kama yanda insanul kamil huwa mahallu nazarul lahi shine mahallu nazarul lahi ta'ala minal alami daga cikin alam fi waqati a lokacin da yake shine na'ibu rasulullahi kama annahu sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzo Allah shine mahallu nazarul lahi ta'ala shine mahallin ganin Allah min jami'il wujudi daga dukkan kaunu ba wani wanda Allah yake kallo sai annabi Muhammad min azal ila al-abad daga azal zuwa abad babu wani wanda Allah yake kallo annabi Muhammad yake kallo babu wa ma tanazzulihi bil ghadabi wal badashi amma saukan da ake yi na fushi da kamu wal iyaz billahi muna neman tsarin Allah nasul qawli ta'ala kama fadin Allah ne wa zannu annahum mani'atuhum wa sunahum min Allah suna zaton cewa sun hanu an sun samu wani tsarin da ba yanzu wannan ai babu kamanka ai shi ya kai shi yana ganin cewa yana da makamai watakila yana da sojoji yana da wanda suka musu training saboda haka za su yi kare shi inna ba da shi rabu ka sai ga shi nan wanda ba komai ba mutum ɗaya ba mutane biyu ne na gaba sun kama shi ba mutum ɗaya ne ya kama shi ba taru ba balle ya zama gagarare kuma irin rikon nan na walakanci gefen wandonsa haka ya takume shi babu laifi amma da ya kamu in dai ƙarya ne ya fita inna akhazahu idha akhadha lam yablita kuma hakan shi ne yana neman ya jazawa mutane bala'i ne abin da yake tar abin nan yana tunzura al'umma ne yana faffadan abin da ya ga dama ma'ana ba wanda ya isar shi to kaga Allah kina wa ma'lumu annahu ma sallat alaihim illa annabi wannan babu wanda aka sallata a gare su illa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi sahabansa wa ma sanadul ishtiraki amma tanazzuli na saukarwan ishtiraki misal kauli ta'ala kamar yanda ake cewa waja'a rabbuka wala malaku ka gani na Allah da malaiku da zuwa kenan ko saffan saffan shine na ishtiraki fa inna zalika fi zalika da maqamu a wannan maqamin yazharu fadluhu yana nuna maka fadalan sa ne wa rahmatu da rahman sa ala taifatin ga wasu jama'a alhamdulillah wa yazharu badashu yana kuma bayyana kamu wa gadabuhu da fushin sa ala taifatin a wasu jama'a fi maqamin wahidin duk a maqami daya wa anan wahidin a lokaci kuma daya fa innahu man tanazzala al-ishtiraku min tanazzul al-ishtirak wato tanazzuli na ishtiraki waka qawli kaman fadin Allah fi tawrati a cikin at-tawra jaa Allahu fi turi sina kaga jaa Allahu eh Allah ya zo cikin turi sina wa ishtiraka ya fito min sagina wasa alana ya bayyana min barana daga barana turi sina ne dai wata ali wasani ta'ali din sifofi ne guda biyu ne kamalatin zatul aliya na daga kamalan zatul aliya haka ma ittabatul zati kamar yanda zati yayi hukunta fi martabatul kunni cikin martaba na kun allati faragna minha wanda muka gama da ita adamul wujudil ghairi shine rashin samuwan wani ko ghairiyati ko duniya ko lahira li azamil iz saboda buwa girman buwaya wa azamatul ulu saboda buwayan daukaka kazalika zatu haka nan zati fi hadhal martabati a cikin wannan martaba ta kasance ikitabatul wujudil khaliqi ta hukunta samuwan halitta li anna wujudil khaliqi domin samuwan halitta fi hadhal martabati a cikin wannan martaba kuwa min kamalatiz zati yana daga cikin kamala na zati in tunda laula wujudul khalqi ba dan samun halitta ba ma urifa takaburi da ba wanda ya sanya girman sa yake wala ta'alihi balle daukakan sa wani halitta ne yasa aka san girman ubangiji wani halitta ne yasa aka san daukakan ubangiji manzo Allah ne li adami wujudi man yata'ala anhu saboda ba wanda zai iya dauka kashin wala man ya takabbara alai ko wanda zai nuna masa fal martabatul ula to martaban farko shine martabatul budunil akbari shine martaban budunil akbari lil haqqi na ubangiji wa martabatul sani martaba na biyu allati hiya hadaratut ta'ali shine hadaran daukaka wa takaburi da girma هي حضرت الظهور الحق شيني حضرن بيان ubangiji li gairihi ga wani wato nan ana magana ne wannan martabatul budunil akbari nan martabatul ula هي martabatul budunil akbari ahmadiyya kenan haqiqatul ahmadiyya wannan kuma na biyu hadaratul ta'ali wa takaburi shine hadaratul zuhuril haqqi li gairihi shine bayyanan buruzin kuntu kanzan mahatiyan lan uraf falamma ahabbtu an urafa khalaqtu halqan to wannan halitta fadi arafuni da shi aka san girman Allah da shi aka san daukakan Allah da manzon Allah ne domin shi ya bayyana ga yadda Allah yake ga yadda kaza yake manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa hiya muqtadiyatun domin ita ce abin hukuntawa muqtadiyatun lil wujudil khaliqi na samuwan halitta fa hadhihi al martabatu wannan martaban tanzilu wujudil khaliqi ita take saukar da samuwan halitta wai la hayshir qawluhu to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna matsayin annabi fa ahabbtu an urafa da nasu asanni fa halaktu halqan sai na halitta halitta fa ta'arrabtu ilayhim da wannan halittan al'umma suka sani ko kowa halitta suka sani fa hadhi martabatu tanazzuli wannan shine martaban tanazzuli ila wujudil khaliqi zuwa ga samuwan halitta wa martabatul ula martaban farko allati la wujuda li ghairi wa ghairiyatin wanda babu samun wani gairi duniya wala gairiyati ko lahira hiya qawluhu shine fadin sa kuntu kanzan lam urab kaga nan ba duniya ba lahira ba abin da aka samu rai ana ko kuntu kanzan lam urab ni taska ce wanda ba a sani ba to tunda ba a san shi ba kaga yayi magana ne ko ba duniya ba lahira ko ana gane karatun to yani la ya'rifuni ba wanda ya sani gairu wala gairiyati babu wanda ya sani gairu ko duniya wala gairiyati ko lahira ba wanda ya sani hunaka wa hadha tanazzuli wannan tanazzulin iktibal wujudil khaliqi ita ce ta yi hukuncin samar da halitta umuman wa hususan kebancacce da saura ma'ana manzon Allah da kuma sauran al'umma kaga umuman hususan kenan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin samuwansa samuwa wa jumlatan wa tafsilan jumla ne ko tafsilan min awwal wujudil alami ila al abadi daga farkon samuwan alam zuwa har abada to daye ne samuwan wahiya martabatul wujudiz zawati shine martaban samuwan zatoti ay zawatil mawjudati an samuwa ne karatun da ya sake dawa baya wannan samuwan abinda zawatul mawjudati fa yawa mawjudati halittu kab gaba ke daya sun samu ne daga to wannan akwai wata bishiya ce wannan nake magana kai durratul bayda to durra din nan bayda'a to ita ce farkon samuwa ita ce ta haifar da mala'ika ita ce zawatul mawjudati kenan zatin mala'ika rauhani shaytani jinnu mutane dabbobi daba'i'u daba'i'u jimadat wa'in to iya zawatil mawjudat iya abinda ubangiji ya halitta kenan wannan sunfi takwas din to ina ne asalin annabi muhammadin ne shine durratul bayda shine to daga shine duk halittan da ta samu shine zawatul mawjudati shaqiha wa sa'idiha ko dan wuta ko dan aljanna wa marhumuha wa mu'adzabuha ko wanda aka mata rahama Allah mu ji annan biya wa mu'adzabuha ko wanda aka mata azaba to wannan shine wa tanazzulu sani kaga tanazzuli na biyu huwa tanazzulihi bi faidir rahmati shine kwaranyowansa saukansa da faidur rahmatil ilahiyya kwaranyowan nan na rahama na ubangiji almusammat wanda ake ambatan shi bin nafsur rahmani an gane nafsur rahmani rai ya fara zuwa kenan ya shine nafsur rahmani wahiya allati iktadat mudha'amatun ita ce wanda aka hukunta cikan azaralul haliki wato bukatan halitta min kulli ma yudariqu azaraduhum cikin duk wani abin da ya shafi garadin mutum ni na shahawati na daga shahawa wal maluzuzati jin dadi wal musarrati ko daci mutlaqan baki daya hadha huwa tanazzulu bir rahmati wannan shine tanazzulu rahma allati ammat kulli shay'in wanda ta game komai ma fil wujudi illa marhuman babu wani abin da ke cikin kaunu illa marhuman sai dai wanda aka masa rahma ko kafiru wa mu'minuhu ko kafirinsa ko mu'mininsa wa hadha tanzulu thani wannan sauka na biyu wa tanzilul awwali da na farko kilahuma dukkan su majmu'a ne fi haqiqatul muhammadiyya in ka lura da shaydan da mu'mini ko da mala'ika duk sun sauka ne a hadara daya aiki kawai ka zo ka raba amma duk ka san aka ce wa mutum shaydan ya fito daga hadaran annabi muhammad ne sai to in ko bai fito daga hadaran annabi muhammad ba ya samu nukusani ba samu ba ba samu ba kuma shi ai wakilin Allah ne to dole kowane abu sai ya fito a cikin hadaran saboda da a tantance ne sai a watsa kuku yi aiki a ga waye yadda fa hadaina kun najidaini falakata hamal aqaba an ba ku dama ku yi aiki man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya yarda wanda ya so ya kafirci haka za ta fi da abun bainaha awwalu mawjudin shi haqiqatul muhammadiyyan nan ka gani ya sake koma ba ko shine duratul baydan nan awwalu mawjudin shine farkon samuwa an sha'ahu Allah wanda Allah ya kage shi ya fare shi min hadaratul amr rabbani kaga nafsur rahmani amr rabbani an gane nafsur rahmani fitowar ruhin fitowar bayyana amr rabbani an yi niyyar yin sa amma ba a sani ba lam urab kuntu kanzan lam urab lamma ahabbtu an urafa fa'alaktu halkanto amr rabbani a cikin an sha'ahu Allah min hadaratul amani an fare shi ne a cikin hadaratul amr rabbani saboda ba wanda zai iya zuwa gurin balle ya gani ba wanda ya san me yake gurin wa awjadaha subhanahu wata'ala ubangiji ya samar da ita mustamilatun ala jami'iz zawati ta tare dukkan zatotin wujudu dukkan wujudu min al-azal ila al-abad a cikin riga menene durratul bayda shine wanda ya taro halittan da ya sani wa innam malaika rauhani shaytani jinnu insu dawabu dabaiu jimadat wannan babu wani halitta daya wanda yake ba a cikin hauzin annabi muhammad bane babu wanda aka yi shine wa rahmati wasi al kulli shay'in dinna komi ya tarfu ya je wajen sa shine jami'u zawatil wujud min al azal ila al abad tun daga azal har abad ba kari cikin wannan wal wujudu kullaha ka gani muntasilun minha dukkan wani kaunu to ya fito ne daga nan dukkan wani kaunu ya fito ne muntasilun minha daga cikin wannan aka samu nasalu wannan ya fito wannan ya fito kama anna adama alayhi salatu wassalam kama yanda annabi adama ya kasance wujudahu samuwansa mustamilan ala wujudi zuriyati haka ne ba dan annabi adama ba da samu zuriya to annabi adama ya fito ɗaya daga cikin zuriyan da ake shirin sa na insu ne amma asalin insanin sayyidina rasulullahi ne ila kiyami sa'ati hatta shin kiyama akwai wanda ba dan adamu bane babu famatul wujudi adamiyin babu wani dan adam harijan anu aka ce ga wani dan adam amma ba dan annabi adamu bane akwai shi to haka ba wanda ya fito ba wanda ya ba wanda ba daga Annabi Muhammad ya fito ba kazalika ma fil wujudi haka nan babu wani abin da ke cikin wujudu zarratan ƙwayan zarra mawjudatan samaniya min al azal ila al abad daga azal zuwa abad harijatun an haqiqatul muhammadiyya cewa ba daga Annabi Muhammad take ba babu ita iz huwa al abul awwal domin shine uba na farko lil wujudi kulli shine abul awwali lil wujudi kulli kaga annan ne zaka ga Shaykh Ibrahim radiyallahu ta'ala annan yake cewa bulitu bi hubbil mustafa al katmi ahmad abil kauni wanda suka san annabi kenan bulitu bi hubbil mustafa an jarabce ni da son al mustafa al katmi abil kauni saboda shine ubangiji uban kaunu gabaki daya far'an wa mahtida jam'i ne ko daidai ku ne far'an wa mahtida babu wanda Annabi Muhammad ba shine babansa ba fa haza wannan huwa tanazzulul awwali shine saukan farko wa huwa tanazzulul wujudiz zawati shine saukan wujudiz zawati samuwan zatoci wa wannan ayan gane ko to wa kana tanazzulus sani tanazzulun nabiyyu allazi huwa faydur rahmatil ilahiyya shine hadaratu faydur rahmatil ilahiyya allazi iktabahu wanda aka hukunta shine nafsur rahmani kaga yin can wannan kuma amar rabbani nafsur rahmani majmu'an aidan kullu fi haqiqatul muhammadiyya duk yana cikin majmu'un haqiqatul muhammadiyya ne fa ma fil wujudi rahmatun tus'al babu wata rahama take hawa sama aw tunzalu ko take sauka mimma amma aw khassa ko akebe ko ta gane amma aw khassa illa huwa nuqad min faid baril haqiqatul muhammadiyya babu wata rahama wanda take hawa sama ko take sauka a ko ina a cikin alam illa ne wa huwa nuqadu sai manzo Allah shine nuqadu faiz bahar haqiqatul muhammadiyya daga cikin faizan bahar kogin haqiqatul muhammadiyya ne kaga shine wa rahmati kaga la tas'al wa la tanzur ko sama ko ta hau ko ta sauka to a cikin hadarin manzo Allah ne manzo Allah ake ba da labari da matsayin sa yadda ya buya ake neman a gane a jawahirul ma'ani saboda haka ba ana magana bane ga mutumin da bai san abin da ake yi ba ya tsaya walidar rasulullahi bi makkata sani ashara min rabi' awal yawm amil wiladati ko amil fili ba wannan karatun ya wuce inda ake zato ana fadan yadda aka ga yadda aka yi domin akwai budu ila khaliqi ai akwai budu ila khaliqi to wannan shine ake tabbatar da ga yanayin yanda abin yake cikin wanda Allah ya sanar da su abin ya kamata mutane su mika wuya kawai Allah yake ai faka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka gane dai manzo Allah huwa sababu fi ijadil khalqi manzo Allah shine ko dalilin samar da kowane halitta kazalika haka nan huwa sababu fi imdadihim shine sababi cikin madadinsa da rahmatul ilahiyya shine manzo Allah wajen rahama na ubangiji to shine sababi fa isharu to ana ishara ne litanazzulil awwali saukan farko allazi huwa wujudiz zawati samun zati da fadin sa bi kauli subhanahu wataala uban ya ce kul in kana lirrahmani ka gani kul ka ga musu in kana lirrahmani waladun kaga sai Allah ya hada sunan shi da Annabi Muhammad inda rahmanu yana da da fa ana awwalul abidina sai sake fitowa sai yace to ni ne farkon masu bauta sifa na rahamanu wannan ismur rahamanu na fada muku ismul martabati ne ba ismul zati bane to ismul martabati shine Allahu ar-rahman ismul zati shine Allahu ismul zati ko da yake shi ma su ba suna cewa ismul zati shine Allahu ko kuma ismul martabati ne Allahu ismullahi al-azim al-azam kuma abu yake malaman suna maganganu akan wannan fa huwa awwalu mawjudun abadallah ka gani shine farkon halitta farkon saman ne da ya bautawa Allah likaunihi lam yataqaddamu ahadun fil wujudi ba wanda ya ga ba wanda ya riga annabi Muhammad bautan Allah ko akwai kaga wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu abidina ni ne farkon mai bautan Allah wa yusharu yana ishara litanzilis sani ga sauƙan nabi allazi huwa nafsur rahmani wanda shine nafsur rahmanin nan kaga rahman rahmani yake ta juyawa bi kauli subhanahu wataala shine fadin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to kaga karatun anan zai tafi to gobe da mun fara rarraba matsayin kuma kowane matsayi ga yadda yake yanda za a gane insha Allah Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana son shehu Jani Shehu Ibrahim Allah ya walakantar da makiya annabi Allah ya tozantar da su ya kaskantar da su Allah ya hana su sakewa su koma sagirina mutazallilina bi jahi rasulika sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu da karfi da ni dai da ina da karfi wallahi na ci alwashi wallahi mutumin nan da tuntun na gama da shi wallahi tallahi a jalibin manzo Allah wallahi ba zan bar shi ba kuma ko yanzu babban shi ba muna nan muna hada shi da Allah duk irin masu tabiyar su sai dai wanda ba su sani ba amma wanda suka karbo kuɗi saboda tallan wannan aqidar wallahi tallahi ba za mu bar su ba wajen Allah in sun fi karfin mu a duniya ba su fi karfin mu a wajen Allah ba mu ko muna tare da abinda muke kai Allah ka taimake mu albarka annabi wani ta cewa ne ba Allah lamun salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulq wal-atim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq wal-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadari miqdar al-azim salatan tamla al-azala wal-abad al-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin zada ma fi ilmika wa hiya hadithan rabbika rabbil izzati amma alhamdulillah rabbil alamin